إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيان يا جبادة شوى lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya mayar da Qudus ta zama ita ce alƙiblarsa tsawon shekara ɗaya to shin wannan yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwaikwayi Yahudawa kenan saboda ya fuskanci alƙiblarsu domin Yahudawa suna fuskantar Qudus ne idan za su yi ibada sai gashi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya koma Madina ya koma yana fuskantar Qudus samu watanni kamar 17 babu shakka wannan baya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi koyi da yahudu da kyau mu sani cewa Qudus ya kunshi abubuwa guda biyu ya kunshi masallacin Qudus sannan kuma ya kunshi wani dutse wanda yake farfajiyar masallacin Qudus akwai ainihin masallacin da yake Qudus sannan kuma akwai wani dutse wanda yake harabar masallacin Qudus to wannan dutsen da yake harabar masallacin Qudus shine alƙiblar Yahud ba masallacin Qudus din ba yana da kyau mu bambanta abubuwa guda biyu din nan an ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci Qudus ya yi ibada tsawon shekara ɗaya da rabi wannan baya nuna cewa manzon Allah ya yi koyi da Yahudawa domin Qudus ya kunshi abubuwa guda biyu akwai masallacin Qudus akwai kuma wani dutse wanda yake harabar masallacin Qudus wannan dutsen da yake harabar masallacin Qudus shine alƙiblar Yahud ka duba al-manarul munif littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shafi na 87 to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci masallacin Qudus ne tsawon wannan lokaci saboda wasu dalilai da farko Qudus shine wurin da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi hijira a bayan ya bar ƙasarsa ta asali ƙasar Iraq lokacin da ya bar ƙasar Iraq sai ya tafi Qudus wannan yana cikin littafin tarihi na Ibn Kathir al-Bidayat wal-Nihaya mujallal na farko shafi na 158 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace hajara ibrahimu ila biladi baitil maqdis wa lutan ila ardi sadum wa amura. Lokacin da annabi ibrahim ya bar kasar iraq ya koma kasar kudus, yana tafi tare da annabi lut, aminshin allah ya tabbata gare su. Na biyu, saboda Allah madaukaki ya tabbatar da cewa Qudus wuri ne mai albarka, wannan ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fuskance shi wajen ibada a bayan hijiransa daga Makka zuwa Madina. Misali a suratul anbiya aya ta 71, Allah madaukaki ya ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Mun tseratar da annabi Ibrahim alaihi salam, mun tseratar da annabi Lut, muka maida su kasan nan da muka yi masa albarka. Don haka babu shakka Qudus tana da albarka. Idan ku aka ce ga wata kasa mai albarka, to tilas ne annabin Allah ya yi sha'awan wannan kasan. Don haka yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi sha'awar fuskantar Qudus da ibada, don Allah madaukaki ya tabbatar da cewa ƙasa ce mai albarka. Me ake nufi da albarka? Ibnu Jarir At-Tabari a tafsirinsa da yake fassara wannan aya, mujallaji na 8 shafi na 17, yace abinda Allah yake nufi shine allazi ja'alna hawlahu al-barakata li dukkanihi fi ma'ayishihim. Allah ya saka albarka a kewayen Qudus, waɗanda suke zama a Qudus suna samun albarka. Allah yana sauƙaƙe musu haɗin rayuwa, wannan sauƙin da suka samu shi ake ce ma albarka. Abdul Ghani An-Nablusi akwai littafin da ya rubuta da ake kiransa Al-Habaratul Insiya, shafi na 25, yace abinda ake nufi da albarkan da ke Qudus, wa ma'na al-baraka hawlahu bi ijra'il anhar wa inbatin nabati wa thimar. Saboda Allah ya sanya guri ne wanda ke da rafuka, kuma Allah ya fitar da shuke-shuke masu kyau iri-iri da ƴaƴan itatuwa na marmari. Don haka Qudus wuri ne ke da albarka, kasancewar wuri ne mai dausayi. Wa izharil khairil kathir wa taythiri ala ahliha fi kulli amrin asir. Duk wani al'amari mai wahala Allah yana sauƙaƙe shi ga mazaunan Qudus. Shi yasa Allah ya kira wurin da cewa wuri ne mai albarka. Ibnu Kathir a nasa tafsirin da yake fassara wannan aya, yace mahdinul anbiya, abinda yasa aka ce ma Qudus wuri ne mai albarka, saboda mahada ce ta annabawan Allah, milladun ibrahim al-khalil alayhi salam, tun zamanin annabi Ibrahim. Mahada ce ta annabawa, mawuyaci ne ka samu wani annabin da bai taba zuwa Qudus ba. Wannan guri yana da albarka. To idan ku ya tabbata wuri ne mai albarka, babu makawa ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sha'awarsa. Wannan dalilin shi yasa manzon Allah ya fuskance shi wajen ibada lokacin da ya koma Madina. Dalili na uku, cewar Qudus shi ne masallaci na biyu da Allah ya saukar a wannan duniya. Ya samu hadisin al-Imam al-Bukhari, hadisi na 3,366, sahihu Muslim, hadisi na 520. Abu Dharr al-Ghifari ya tambayi annabi Muhammad, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala, wani masallaci ne aka fara aje shi a nan duniya? Abu Dharr sahabin manzon Allah ne, yayi wa annabi Muhammad tambaya, shin a duniyan nan wani masallaci ne na farko? Kala sai annabi ya ce al-masjidul haram, shine masallacin Ka'aba wanda yake garin Makka, shine masallaci na farko. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin, dakin farko da Allah ya saukar da shi a nan duniya wurin ibada na Allah shine Makka, masallacin Ka'aba. Abu Dharr yace thumma ayyu, sai wani masallaci, wane ne na biyu? Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-Masjidul Aqsa, masallaci na biyu a duniya nan shine masallacin Aqsa. Kala Abu Dharr yace kam bainahuma, nawa ne tazaran shekarun da ke tsakanin saukar da Ka'aba da masallacin Qudus, bi ma'ana kina su? Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace 40 sana, shekara 40 ke tsakanin su. Kashi kaga masallaci ne dake da albarka. Tilas Annabi yake sha'awarta. Masallacin farko shine wanda ke garin Makka, inda Allah ya kira ta da suna Al-Ladhi bi Bakkata. Bakka ɗaya ne daga cikin sunayen Makka, don Makka tana da sunaye kamar 11. Ana kiranta Makkatul Mukarrama, ana kiranta Bakka, yanda Allah madaukaki ya kira ta a cikin Al-Qur'ani. Sannan Allah ya kira ta Ummul Qura, kuma Allah ya kira ta Al-Balad, ya kuma dada kiranta Al-Baladul Amin. Sannan Haramun Aminun, Allah kuma ya kira ta Wadin Ghairi Dhi Zar'in, ya kira ta Ma'ad, ya kira ta Qarya, ya kira ta Al-Masjidul Haram. Duba tarihu Makkatul Mukarrama, shafi na 11. Don haka Bakka da Allah ya faɗa a suratu Ala Imran aya ta 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakka, masallacin farko wanda aka gina shi a duniya shine wanda yake Bakka. Bakka babu shakka ɗaya ne daga cikin sunayen Makka. Masallaci na biyu shine masallacin Al-Aqsa. Me ake nufi da Al-Aqsa? Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari, mujallad na 6 shafi na 408, yace qila lahu Al-Aqsa, ana kiransa Masjidul Aqsa, masallacin Qudus, ana kiransa da wannan suna li bu'dil masafati bainahu wa bainal Ka'aba, saboda tazaran da ke tsakaninsa da Ka'aba, nisan yana da yawa. Shine sai a ce masa Al-Masjidul Aqsa, masallaci mafi nisa, yana da nisa ga mutumin da ke zama a Makka. Wa qila li'annahu lam yakun wara'ahu mawdi'u ibada, Ibn Hajar ya ce wasu malamai kuma sun ce abinda yasa ake kira masallacin Qudus Al-Aqsa, masallaci mafi nisa, shine saboda gaba da Qudus babu wani wuri kuma mai tsarki na ibada. In kana neman wuri mai albarka, to sai dai ka dawo baya. In kai gaba za ka fada kasan Turai, babu wani nassi, in ma na ayar Al-Qur'ani ko hadisin Annabi Muhammad, wanda yake a gaba da Al-Aqsa akwai wani bigire mai albarka a wannan duniya. To haka malamai suke cewa ana kiransa masallaci Al-Aqsa, wanda yake makura, saboda shi ne na ƙarshe. Inji Ibn Hajar Al-Asqalani. Wa qila li bu'dihi an al-aqzar wal khaba'is, wasu malamai suka ce ana kiransa Al-Aqsa saboda ya nisanci kazanta. Akan kira shi Al-Qudus, yadda Makka take da sunaye da yawa, haka nan Qudus take da sunaye da yawa. In aka ce Al-Aqsa, ana nufin Qudus. Na biyu, ana kiransa Al-Qudus wa ma'anahu at-tuhuru, me yasa ake kiransa Qudus? Ana nufin sarki. Na uku, ana kiransa Baitul Maqdis, masallaci mai sarki. Ibn al-Athir a littafinsa An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal Athar, juz'i na 4 shafi na 23, yace summiya Baitul Maqdis, an yi masa suna Baitul Maqdis, li'annahu al-mawdi'u alladhi yutaqaddasu fihi min adh-dhunubi, saboda guri ne da ake samun tsarkaka daga zunubai. In ka duba Lisanul Arab, littafin Ibn Manzur, mujallad na 6 shafi na 169, shi kuma yace Baitul Maqdis, ana kiransa Baitul Maqdis, ai معناتها البيت المطهر أي المكان الذي يتطهر به من الذنوب. أنا نفهم قولين دا إن كان ذنوبي كان سوك سامتر ككاتو سيكا جيولين وانن قولي شيني بيت المقدس ولي دا أكي سامتر ككا دوها كباب شكا. النبي صلى الله عليه وسلم يا درجة قدر يميل شيء القبلة كتن شيور شيني مسلاتي نبيو أولن دونيا حجة أكو إتشي حديث دكي صحيح البخاري دا صحيح مسلم دا النبي صلى الله عليه وسلم يكي شوى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد باء شن تمرى ace za a tafi ziyaran wani masallaci a wannan duniya in ba masallaci uku ba, mutum ya shirya tafiya saboda zai je wani gari da nufin ya ziyarci wani masallaci, babu shakka haramun ne in dai ba ɗayan masallacin nan uku ba. Sai fa in zaka ziyarci wannan masallacin a dalilin ka hadarci darasin wani malami da yake gabatarwa a masallacin, kaga neman ilimi ne zai kai ka wannan gari, neman ilimi shi zai kai ka wannan masallacin nan babu laifi. Amma ka yi nufin tafiya wani masallaci saboda wata ibada, haramun ne in ba ɗayan masallacin nan guda uku ba, in ji annabi Muhammad. Manzon Allah ya ce al-masjidul haram, masallacin da ke Ka'aba mai alfarma, masallacin da ke Makka shine Ka'aba mai alfarma, wa masjidur rasul, masallacin annabi Muhammad wanda ke garin Madina, wa masjidul aqsa, sai masallacin Qudus. Waɗannan masallatai guda uku an ba da damar musulmi ya shirya tafiya saboda ziyartar su, don ku babu shakka akwai albarka ga wanda ya haka. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'u Fatawa mujallad na 27 yace wattafaqa al-ulama, malamai sun yi ittifaqi, babu wani malami wanda aka samu fahimtarsa ta saba. Ittafaqa ulama al-islam ala istihbab as-safar ila bayt al-maqdis lil-ibadati al-mashru'a, malaman sunna kaf sun yi ittifaqi akan cewa abu ne mai kyau, mustahabi ne musulmi ya tafi masallatai uku din nan saboda yayi ibada, wanda hakika wannan wata sunna ce wadda mutane da yawa ba su kulawa da ita. A yanzu mukan yi tafiya mu je Makka, mukan yi tafiya mu je Madina, ma ba ma tafiya kudu. Ittifaqan malaman sunna sun ce abu ne mai kyau musulmi ya kai ziyara ɗayan masallacin nan guda uku, ya kai ziyara masallacin Ka'aba, ya kai ziyara masallacin annabi Muhammad, ya kai ziyara masallacin Qudus, saboda yin ibada a cikinsu kaman sallah, kaman addu'a, kaman zikiri, kaman karatun Qur'ani, kaman al-i'tikaf, matukar za ka haɗa da azumi a kowane lokaci. Wannan abu ne wanda babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna a kansa. Akwai ma hadisin Huzaifa wanda ke cikin silsilatu sahiha mujallad na 1667 inda ya ruwaito hadisin annabi Muhammad, manzon Allah yake cewa la itikafa illa fil masajidi thalatha, babu itikafi indai ba a ɗayan masallatai uku din nan za a yi shi ba. Wannan matsala ce da ta samu muhawara a tsakanin malamai tun zamanin farko, shin ana iya yin itikafi a wani masallaci koko sai waɗannan masallacin guda uku kaɗai da annabi ya ware? Da yawa malaman sunna sun ce babu laifi ka yi itikafi a wani masallaci, amma hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya killace guda uku din nan. Ala kulli halin, abu ne mai kyau idan kana da hali ka yi kokari a gani kafin ka bar duniyan nan, yi kokari ka samu ziyartar guri uku din nan masu albarka. Don haka Al-Qudus wuri ne da ke da daraja wajen manzon Allah, shi ya sa lokacin da ya koma Madina ya fuskance shi da ibada. Akwai hadisin Abdullah ibn Amr yana cikin sunan Tirmidhi hadisi na 692, sunan Ibn Majah hadisi na 1408. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace inna Sulaiman ibn Dawud alaihi salam, Annabi Sulaiman lamma bana Baitul Maqdis ya gina masallacin Qudus. A lokacin da ya gama ginin masallacin Qudus, sa'ala Allah azza wa jalla talata, ya tambayi Allah madaukaki, ya roke shi halalan talata, ya bashi abubuwa guda uku. Nabi Sulaiman ya gina masallacin Qudus, bayan ya gama gini sai ya yi addu'a. Domin duk sa'ilin da ka gama wani aikin kwarai, babu laifi ka dora da addu'a. Sa'ala Allah azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu, ya roki Allah madaukaki ya bashi muwafaka duk sa'ilin da zai yi wani hukunci a tare da wannan hukuncin babu kuskure. Tunda shugaba ne, har fa in zai yi wani hukunci cikin al'umma, to Allah ya taimake shi a samu wannan hukuncin bai kauce matsari na Allah madaukaki ba. Yana roƙon Allah wannan bukata tashi Allah ya biya masa, fa'utiyahu, annabi yace sai Allah ya bashi. Don haka Annabi Sulaiman duk sa'ilin da ya wani hukunci, duk inda ka kai ga iyabin je zaka tara hukuncin sa bai kauce ma shari'a ba. Wa ta'ala Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi, yace ya Allah ina roƙonka ka bani mulki wanda har duniya ta kare ba za a bama wani dan adam ba, ni kadai za a bama irin wannan mulkin. Wannan ya taho a cikin Al-Qur'ani, qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sai da ya gina masallacin Qudus, sannan ya yi tawassuli da wannan aikin nashi, ya roƙi Allah madaukaki ya bashi mulkin da ba za a bama wani dan adam ba har ƙarshen duniya. Wallahi yana da kyau mu gane akwai bambanci tsakanin tawassuli a bayan an gama aiki da tawassuli kafin a yi aiki. Jama'a da dama suna kuskure a wannan fage. Mutum zai ƙirƙiro ibada, nufinsa Allah ya biya masa wata bukata a dalilin ibada. Wannan ya saba ma ɗabi'ar salafus salih. Abinda salaf suke yi shine su shirya ibada domin Allah, bayan sun yi ibada sannan su yi tawassuli da wannan ibada, ba wai su shirya ibadan domin duniya ba. Allah ya sai mu gane bambanci. Ya gina masallacin Qudus, yayi tawassuli da wannan aikin, yace Allah ka bani mulkin da ba za a bama wani dan adam ba har zuwa ƙarshen duniya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace fa'utiyahu, sai aka bashi, an bashi mulki. Fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asa wa shayatin kull banna'in wa gawwas wa akharina muqarranina fil asbab wa akharina muqarranina fil asfad hadha ata'una fannun aw amsik bi ghairi hisab. Kuma nan duniya kenan, ya samu mulkin duniya. Allah ya ce a kiyama, wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a, ashe kana iya samun duniya kuma ka samu lahira. Ya roki Allah madaukaki ya bashi mulkin da ba za a bama wani dan adam ba, Allah ya amshi addu'ansa. Sai ya roki Allah madaukaki, inji manzon Allah, wa ta'ala Allah azza wa jalla hina faraga min bina'il masjid, ya ƙara ginin masallaci, sai ya roki Allah, Allah ya atiyahu ahadun la yanhazuhu illa as-salatu fihi, ya Allah duk mutumin da ya bar gidansa da nufin ya zo masallacin nan da na gina na Qudus, to ina roƙonka an yi furijahu min khati'atihi ka yawmi waladathu ummuhu, wanda duk ya taho Qudus da nufin ibada, Allah ka fidda shi daga zunubi kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi, tamfar ranar da ya zo duniya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace fa a'taahu ithnatayn Allah ya amshi addu'an sa guda biyu bai karbi na karshen ba bashi muwafaqa duk sa'ilin da ya hukunci yana dacewa da gaskiya an bashi mulki wanda babu dan adam da zai samu irin sa har karshen duniya amma addu'a ta karshe manzon Allah yace nahnu narju an takuna lana sadisa al'umma ta ne muke fatan wannan na ukun za su cimma moriyarta su waye al'ummar annabi Muhammad su ne musulmai ashe wannan addu'a ta annabi Sulaiman Allah ya amshe ta amma lokacin aikin ta shine bayyanar manzon Allah don haka ka'ida duk sa'ilin da musulmi ya bar gidansa a ko ina yake a duniya ya ziyarci masallacin Qudus Allah madaukaki yana gafarta masa zunubansa baki daya hadisin ya inganta yana sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 1692 sunan Ibn Majah hadisi na 1408 kaga wannan wani dalili ne mai karfi da ke nuna darajar wannan gurin sannan na shida dalilin da yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake daraja masallacin Qudus bayani na biyar kai saboda kafin yayi hijira ya zo Makka da shekara uku shekara biyu da yan watanni domin yana cikin shekara ta 11 a garin Makka Allah ya turo dan sako gare shi yana bukatar sa a saman bakwai wannan shi ake ce ma al-Isra al-Isra wal Mi'raj duba sahih Muslim hadisi na 172 hadisin Abu Huraira hadisin Abdullah ibn Abbas riwayar al-Imam Ahmad bin Hanbal a cikin al-Musnad mujallal na farko shafi na 309 hadisin Jabir yana sahih al-Bukhari sahih Muslim sahabban annabi Muhammad da yawa sun bada labari duba sahih al-Jami' al-Saghir hadisi na 215 manzon Allah yana zaune sai ga mala'ika ya taho yana daukan sa ya kai shi dakin Ka'aba sai da aka kai shi Ka'aba aka wanke zuciyar manzon Allah daga nan sai aka tafi da shi masallacin Qudus wannan abu ya auku kafin annabi ya yi hijira zuwa Madina subhanallazi asra bi 'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير kaga sai da aka kai annabi Muhammad masallacin Ka'aba sannan aka dauke shi daga masallacin Ka'aba aka kai shi masallacin Qudus wannan shi ake ce ma al-Isra al-Allamah as-Sa'di a tafsirinsa mujallad na 4 shafi na 258 yace yunazzihu ta'ala nafsuhu al-muqaddasa wa yu'azzimuha Allah da kansa yake tsarkake kansa yake girmama kansa subhanallazi asra bi 'abdihi sarki ya tabbata ga wannan da ya dauki bawan sa ya tafi yan dare da shi waye wanda ya wannan aiki shine Allah kaga Allah ke yabon kansa da kansa wannan da ku الأوصاف العظيمة لأن لله تعالى الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة وترحم تيمي جرمان قد كده أكيم النبي محمد وشين دا أكا دو كيشي دا مطلع شين كعبا أكا كيشي مطلع شين قدر الذي هو أجل المساجد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي هو المساجد من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء العلامة السعدي يتي قدس مهداتي تأنبا وان الله سيقا شأن كي منظم الله حدوب صحيح سنان الترمذي حديثي ندبوه قد دليده لثلاثين دليا أنس يباد الأبار يتي أتي بالبراق سيأك كاو ومنظم الله وتدبى أنا كرنت البراق حديثي ياتي أن تباب شكا أخي ونندبى وتدبى شيء ana kiranta al-buraq akwai riwaya ta al-imamu muslim da ta sifa wannan dabban ta siffanta wannan dabban aka ce abu ya farace ita wannan dabba طويل تنا da tsawo فوق الهمار ودون البغلة ta dara jaki bata kai alfadari ba amma dabba ce wanda dan adam bai ganinta halitta ce ta Allah madaukaki kuma ba mala'ika bace al-buraq dabba ce malamai da yawa suna cewa dabban nan ita kadai ce Allah ya halitta a duniya halitta ce guda daya ita kadai saboda wato kyan launin ta wa shiddati bariqihi da tsananin kyalli da take yi shi yasa ake kiranta al-buraq inji ibn al-athir wa qila bi sur'ati harakatihi wa wasu malamai suka ce abinda yasa ake kiranta al-buraq saboda saurin ta don haka aka kamanta ta da warqiya bil barq warqiya shi ake ce ma al-barq dabba ce da take da saurin gaske tafiyanta saurinta yana kamar warkiya don haka ma aka ari kalmar albarku aka yi mata suna da shi an kawo ta inji Anas bin Malik muljaman musuraja an sanya mata linzami an dora mata sirri an kawo ta ga manzon Allah ga mala'ika Jibrilu na gefe a kanta ne annabi zai yi tafiyar nan daga makka zuwa kudur fastas'aba alaihi Anas bin Malik yace sai wannan dabbar ta yi tutsu ga manzon Allah bi ma'ana wato ta bijirewa manzon Allah tana ta kin manzon Allah ya hauta me yasa ba ta san annabi Muhammad ya hauta lokacin da take haka nan malamai suka ce fa ma rakiba domin abin da yasa an samu dadewan zamani tsakanin lokacin da annabin karshe ya hauta da lokacin da annabi Muhammad zai hauta an samu lokaci mai tsawo wannan shi yasa take rigima wato take rikici ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wada'a jibrilu yadahu ala ma'rifatihi sai manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari mala'ika jibrilu sai ya dora hannunsa akan ta a goshinta da mala'ika ya dora hannunsa a kanta sai ya ce mata amma ta sahi yanzu baki jin kunya yanzu baki jin kunya abi muhammadin taf'alu haza yanzu annabi muhammadin da kike masa gardama baki son ya hauki fama rakibaki ahadun akramu ala llahi minhu ina tabbatar miki babu wani mutum wanda yake da daraja a wajen Allah daga cikin waɗanda suka hauki wanda ya kai darajar annabi Muhammad din nan don haka kwantama ki kwantar da hankalinki mala'ika Jibril yana faɗin wannan magana farfafa arakan sai dabban nan al-buraq ta yarfar da zufa nan da nan ta natsu annabi Muhammad ya hauta in ka duba tuhfatul ahwazi littafin sharhi na sunanul tirmidhi mujallad na 8 sharhi na 101 haka ce innal buraqa innama istas'aba alayhi li bu'di ahdihi bi rukubil anbiya'i qablahu abinda yasa ya dan yi rikici ga annabi Muhammad bai yadda ya haushi ba saboda an samu dadewa tsakanin annabin karshe da ya haushi da kuma wannan zamani da manzon Allah yake so ya haushi an samu dadewa domin annabin karshe wanda babu wani annabi a bayansa sai annabi Muhammad shi ne annabi Isa alaihi salam tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad an samu shekara 551 zuwa shekara 600 ita sabanin riwayoyi na malaman tarihi ka duba tarihin al-Imam Tabari mujallad na farko shafi na 496 don haka shekarun suna da yawa tsakanin annabin da ya hauta na karshe da annabi Muhammad kuma dabba ce da annabawa ke hawa dabba ce da annabawan Allah suke hawa in za su yi tafiya wannan ya samu hadisai masu yawa don haka annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya taso Allah madaukaki ya bashi umarni yana zaune a kudu
Allah ya bashi umarnin ya zo Makka ya gina Ka'aba, bi ma'ana ya kawo matarsa Hajar da danta Annabi Isma'il. Lokacin da aka bashi wannan umarni, ai ita wannan dabba ce aka tura masa. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari da Sahihul Muslim. Ka duba Akhbarun Makka mujallal na farko shafi na 54. Annabi Ibrahim, dabbar Al-Buraq ya hau daga Qudus ya zo Makka, ya aje matarsa Hajara, kana iya cewa baiwarsa Hajara, da ɗansa Annabi Isma'il alaihi salam. Sannan lokacin da Annabi Isma'il ya girma, Annabi Ibrahim yakan kawo ziyara, yana zuwa duba iyalinsa. Lokacin da Annabi Isma'il ya girma, Allah ya umarci Annabi Ibrahim ya gina Ka'aba. A wannan lokaci ya sake hawan wannan dabba ya taho Makka, don haka ita ce dabban da annabawan Allah suke hawa in za su yi tafiya. Akwai hadisin da al-Imam al-Hakim ya inganta, riwaya ta al-Imam Muslim, kuma hadisin yana sahihu sunan Tirmidhi, hadisi na 3122. Annabi Muhammad ya ce an kawo wannan dabban al-Bura ga mala'ika Jibrilu, na hau kan wannan dabba, nan da nan dabban nan ta ɗauke ni daga Makka zuwa Qudus. Manzon Allah ya ce lamman ta haina ila baitul maqdis, muna isowa masallacin Qudus, sai muka tsaya na sauka daga kan wannan dabba. Qala Jibrilu bi isba'ihi, mala'ika Jibrilu ya ɗauki yatsarsa ya soki wannan dutsen da ke harabar masallacin Qudus, da yatsa ya huda dutsen. Fashadda bihi al-buraq, sai ya daura wannan dabban al-buraq a cikin wannan dutse. Ga dutsen yana gaban masallacin Qudus, a cikin wannan dutse aka daura dabban nan al-buraq, manzon Allah ya sauka. Akwai riwaya ta al-Imam Muslim, hadisi na 162, hadisin Anas bin Malik, kuma al-Imam Tabarani ya rawaito riwaya ta Abu Umama al-Bahili, hadisi ne ya inganta. Annabi ya ce thumma dakhaltu al-masjida, bayan na daura wannan dabba sai na shiga masallacin Qudus, da shiga na fa sallaitu fihi raka'atayn, sai na yi tahiyyatul masjidi. Ashe tahiyyatul masjidi yana da asali. Annabi ya ce ina shiga masallacin Qudus sai na yi raka'a guda biyu, na filfilo raka'a guda biyu na gaisuwan masallaci. Bayan manzon Allah ya yi waɗannan na filfilo, ka duba al-Mu'jam al-Awsat, hadisi na 3869, al-Mustadrak al-Hakim, hadisi na 4407, hadisin Aisha, hadisin ya inganta yana cikin silsilatu sahiha, hadisi na 306. Kamar yadda Albani ya inganta, hadisin haka nan Ibn Hajar al-Asqalani ya inganta shi a cikin Fathul Bari, mujallal na 8 shafi na 392. Bayan manzon Allah ya yi tahiyyatul masjidi, thumma uqimatus salat, uqimatus salat, sai lokacin sallah yayi. Fatadafa'u annabawan Allah kaf, na tarar da su a masallacin Qudus. Sai rige-rige ake yi, wa zai mana limanci? Annabi dai yana tsaye waje guda. Hatta qaddamu Muhammadan, suka ce ai babu liman sai Annabi Muhammad. Manzon Allah ya wuce ya limanci annabawa, shi yasa ake kiransa Imamul Mursalin, shugaban manzannin Allah, saboda ya limanci annabawa baki dayansu. Annabi da kansa ya ce thumma urija bina ila samai, daga nan sai aka haura da mu saman bakwai na tafi ganawa da Allah Maɗaukaki. To daga ina kenan? Shin daga kan wannan dutsen na waje ne annabi ya yi al-mi'raj zuwa saman bakwai, ko kuwa a cikin masallacin Qudus ne? Ba za ka taɓa samun hadisi ko ayar Qur'ani akan haka ba. Shi dai abinda manzon Allah ya faɗa, bayan mun gama sallah sai Allah Maɗaukaki ya yi umarni aka haura da ni zuwa saman bakwai. Ba a ayyana mahallin al-mi'raj ba. To don haka wannan dutsen da ke farfajiyar masallacin Qudus, albarkan da ya samu shine kasancewar mala'ika Jibrilu a jikinsa ne ya daura wannan dabba ta al-Buraq wacce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hau kanta a lokacin Isra'i daga Makka zuwa Madina zuwa masallacin Quds. Amma cewar daga jikinta ne Annabi yayi al-Miraj, wannan babu hujja imma ta ayar al-Qur'ani ko ta hadisin Annabi Muhammad. Abin mamaki, malaman tafsiri da yawa sai suka ce wai Annabi ya fuskanci masallacin Quds ne saboda wannan dutsen. Wannan dutsen da aka daure dabban nan al-Buraq, hakika wannan magana tana da ban mamaki. Kuma malaman tafsirin nan suna da yawa, misali al-Imam at-Tabari a tafsirinsa mujallad na biyu shafi na uku, ka duba Ad-Durrul Mansur littafin tafsirin al-Imam Suyuti mujallad na farko shafi na 143, Al-Kashful Bayan littafin al-Imam Sa'adi mujallad na farko shafi na 259, li'an Rasulullah kana yusalli bi Makkah ila al-Ka'ba thumma umira bi salati ila sakharat bayt al-Masjid ba'da al-Hijra. Subhanallah. Haka in ka duba al-Kashaf littafin tafsiri na al-Imam Zamakhshari mujallad na farko shafi na 1 da littafin tafsirin al-Imam al-Baydawi mujallad na farko shafi na 416 da littafin tafsiri na al-Imam al-Naisaburi mujallad na farko shafi na 355 kai hatta al-Imam al-Shawkani yayi irin wannan magana a cikin Fathul Qadir mujallad na farko shafi na 234. Maganar asali ta al-Imam at-Tabari ce, yace inna an-nabiyya kana yastaqbilu sakharata bayt al-Maqdis, wai lokacin da Annabi ke Madina ya fuskanci wannan dutsen ne na masallacin Quds yayi sallah. Wallahi babu hujja akan wannan magana. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daraja masallacin Quds ne ba wannan dutsen ba. Dan haka malamai sun yi rubuce-rubuce saboda tabbatar da abin da ke gaskiya game da wuraren ibada dinnan masu daraja. Ka samu littafin da ake kira Shifaful Qulubi bi Ibtali Shubahin Yahudi Hawla al-Quds al-Maslubi, da kuma wani littafi da ake kiransa Sakharatul Quds fi Daw'i al-Aqidati al-Islamiyya littafin Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad al-Judai. Wannan dutsen da yake farfajiyar masallacin Quds tsawonsa ya kai kamar mita 18, faɗinsa bai wuce mita 13 ba. Sannan dutse ne da ƙarƙashinsa akwai wani loto, akwai wani kogo haka. Kogon ba zai wuce kamar mita 1.5 ba, sai ya zamanto kamar wato dutsen bai gama kwanciya akan ƙasa ba, har ma wasu na da awar cewa dutse ne da ke rataye tsakanin sama da ƙasa, bai zauna kan ƙasa kawai ba, kasancewar ƙarƙashinsa akwai doto. Hakika yana cikin duwatsun da suke farfajiyar masallacin Quds. To amma a yanzu shi wannan dutsen ba a fili yake ba, akwai gini da aka yi a kansa an masa kubba da ake kira Dome of the Rock, wato kubba da take kan dutse, an mata kubba, an mata abin da ake ce ma dom, da ma'ana an gina samanta wanda kubba din yana da tsawon kamar kafa 67, sannan an gina shi a kan dirkaki kamar guda 4, yana da kofofi 4 ta ko'ina za ka shiga cikin wannan dutsen. Waye wanda ya fara gina kubba akan wannan dutse? Hakika Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai taba yin magana dai akan wata daraja na wannan dutsen ba. Saboda haka manzon Allah bai taba yin umarni a girmama wannan dutsen ba. Ba a gina kan wannan dutse ba a zamanin Annabi Muhammad, ba a yi masa jinka ba, bi ma'ana ba a gina masa kubba ba a zamanin Sayyidina Abubakar, haka nan zamanin Sayyidina Umar, zamanin Sayyidina Usman, zamanin Sayyidina Ali, sai a zamanin Abdulmalik bin Marwan, hijira na da shekaru 66. bayan rasuwar annabi Muhammad da shekara 51 ko kace 56 kai kai 55 annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da shekaru kamar 55 sannan Abdul Malik bin Marwan a lokacin yana shugaban musulmai a wannan shekara yayi umarni a gina wannan kubba akan wannan dutsen ka duba al-bidayatu wan nihaya littafin tarihi na Ibn Kathir mujallad da kare shafi na 31 da tarihu az-zahabi tarihu al-islam mujallad na 5 shafi na 53 tarihu al-khalifa shafi na 263 zamanin Abdul Malik bin Marwan hijira na da shekara 66 yayi umarni a gina kubba akan wannan dutsen dutsen da ke farfajiyar masallacin Qudus aka gina wannan kubba ginin da yayi ya samu shekaru ana yin sa kuma ya kashe kudi wajen gina kubban nan ya sa masa ma'aikata kamar 300 bayan an gama gina shi waɗanda za su ringa hidimar wannan kubba da kuma masallacin Qudus ka'ida ce dama waɗannan mutum 300 da suke hidimar wannan guri idan mutum ya mutu ɗansa sai ya ci gaba da aikin da yake turaren da ake zubawa a masallacin Qudus da wannan kubba turare ne wanda ya fi ƙarfi a duniya malaman tarihi suka ce in ka ziyarci Qudus kai ibada ka fita ka koma garinku duk lungun da ka gilma mutanen unguwar sai sun ji ƙarfi haka ma ake gane ai wannan wanda ya tafi ziyartar Qudus ne ta dalilin ƙamshin da ake ji a jikin mutane idan sun dawo daga ziyarar masallacin Qudus ya kashe kuɗi wajen gina wannan kubba Ibn Kathir yace lamma faraga minha lokacin da Abdul Malik bin Marwan ya gama gina wannan kubban lam yakul laha nadhirun ala wajhi al-ardi bahjatan wa manbara duk fadin duniya babu wani ginin da ya kai shi kyau kuma babu wani ginin da aka kashe masa kuɗi kamar shi to amma idan ka duba hoton da ake nunawa a yanzu na Dome of the Rock wannan kubba da aka gina akan wannan dutsen kubbar ba ainihin wanda Abdul Malik yayi bane wannan King Hassan King Hussein na Jordan ko Marigai shi ne ya gina amma hakika mutum na farko wanda ya yi gini akan wannan dutse shi ne Abdul Malik bin Marwan don haka abin ba shi da asali a sunnar manzon Allah me yasa ya gina wannan kubba me yasa ya yi hidima ga masallacin Qudus a wannan lokaci Ibn Kathir a littafin al-bidayatu wan nihaya ya kawo dalili yace saboda an samu sabani a tsakanin musulmai a zamanin Abdul Malik bin Marwan shugabanci ya kasu kashi biyu a duniya shugabancin musulmai mutanen da suke yankin Hijaz sun zaɓi Abdullah bin Zubair sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne yake halifantar su Abdullah bin Zubair shike kulawa da yankin da ya hade tsakanin Madina da Makka saboda haka in mutane sun tafi aikin haji Abdullah bin Zubair yakan yi huduba yana nuna musu kurakuran Abdul Malik bin Marwan yana cin sawun mulkin sa shi kuma Abdul Malik bin Marwan sai yana son ya hada mutane tafiya aikin haji da yawaita zuwa umara sai yayi aiki da hadisin annabi Muhammad ai masallatan guda uku ne masu daraja bayan Ka'aba akwai masallacin Madina bayan na Madina fa akwai masallacin Qudus shi ne fa sai ya raya masallacin Qudus ya kuma kashe masa kuɗi ya masa hidima da ba a taɓa yi ma wani masallaci ba a wannan lokaci don haka labari sai ya bi ko ina a duniya mutane kuma sai ziyara ka san dan adam wani ma ba dan ibada zai tafi Qudus ba abinda zai kai shi shine kallon aikin da aka yi a wannan gurin dan ya karkatar da hankalin mutane su koma ziyartar masallacin Qudus su bar tafiya umara da aikin haji kasancewar ga abinda Abdullah bin Zubair yayi ilayhi yaji Ibn Kathir wa balaga dhalika inda Abdul Malik famana annasa min al-hajj kasancewar Abdullahi bin Zubair mutum ne mai fasaha yana shugabantar musulmai a yankin Al-Hijaz to yana gudu ba yana nuna musu illodin Banu Umayya mutanen da suke zuriyar Banu Umayya musamman Abdul Malik bin Marwan irin kurakuran da ya aikata Ibn Kathir yace fa mana annasa min al-hajj don haka Abdul Malik sai ya hada mutane tafiya aikin haji yace daga yanzu domin shi headquarters tana da Damascus ne Syria kada wani ya tafi aikin haji fatajju mutane suka yi kururuwa suka ce baka isa ba ka hana mu ibada shi da sai yace to ai ga wani masallaci wanda ya tabbata a sunna cewa masallaci ne mai daraja ya masa hidima mutane sai suka koma ziyartar Qudus maimakon tafiya aikin haji da umara wannan shine dalilin gina wannan kubba amma abin takeici a wannan lokaci da yawa mutane suka makala hotunan masallacin wannan kubba da ake kiransa Dome of the Rock suna dauka shine masallacin Qudus alhali ba shine masallacin Qudus ba wannan alqibla ce ta Yahudawa inji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya don haka Yahudawa sai suka yi amfani da wannan jahilci yanzu suna tona rami karkashin masallacin Qudus kokari suke su rusa masallacin Qudus din saboda hankalin duniya ya karkata akan cewa Dome of the Rock shine asalin masallacin Qudus kasancewar jama'a sun jahilci al'amarin kenan za su ci riba biyu in sun rusa masallacin Qudus sun rusa wuri mai daraja a karantarwar Annabi Muhammad idan suka bar Dome of the Rock dama can alqibla su ce sannan za su gina wani gini nasu da suke cewa wanda zai yi kama da asalin ginin Annabi Sulaiman wannan shine kokarin da suke kai to wannan dutse yana da kyau jama'a su bambanta al'amarinsa da masallacin Qudus idan za ka yi ziyara to ka tabbata masallacin Qudus ka ziyarta ba wannan dutsen ba Dome of the Rock ba shi da alaka da wani babi na musulunci wanda ke nuna akwai ibada da ake na musamman na'am hakika akwai abubuwa da dama da malamai suka faɗa sun ce na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar musulmai su kai ziyara masallacin Qudus kuma wannan dutse yana cikin farfajiyar masallacin Qudus kenan in zaka tafi ziyara masallacin Qudus dan ka tafi da nufin kai ibada a masallacin ba da nufin zuwa wannan Dome of the Rock din ba baka saba sunnar Annabi Muhammad ba nabiyu ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a daren al-Isra lokacin da ya iso masallacin Qudus mala'ika Jibril ya daure wannan dabba al-Buraq a jikin wannan dutse to iyakan falala da aka tabbatar kenan a sunnar manzon Allah game da wannan dutsen amma shin dan mala'ika ya daure wannan dabban al-Buraq a jikin wannan dutse yana nuna cewa dutsen yana da daraja wannan ba hujja bace illa iyaka an daure dabba a jikin dutse wannan bai gwada cewa dutsen yana da wata alfarma na uku idan aka ce al-Aqsa ba masallacin Qudus ake nufi kadai ba la yaqtasu bil masjid al-qa'im bil nahiyati al-qibliyya al-janubiyya da dama mutane sukan dauka wannan dutsen shine muhimmi wurin da ake kira al-Aqsa al-hali kuskure al-Aqsa suna ne da ya game masallacin Qudus din da kuma farfajiyarsa da duwatsun da suke kewaye da su har wannan dutsen yana cikin su don haka in mutum ya kai ziyara ziyararsa ya yi ta ne domin ibada a masallaci kada ya tafi da nufin ziyartar wannan dutsen domin akwai al'adu da dama waɗanda mutane suke akan wannan dutse musamman abin ya dade ana yinsa tun zamanin Marwan Abdul Malik bin Marwan jama'a da dama in sun tafi suna dawafinsa yadda kasan in mutum ya je maka yake dawafin Kaaba mutane suna dawafin wannan wurin Dome of the Rock dawafi sosai bayan sun gama dawafi su je a yi musu aski kamar yadda kasan in ka tafi umara in ka gama dawafin Kaaba ka yi sa'ayi sai ka tafi ka sauke umara shine kai aski to haka mutane saboda jahilci idan sun tafi ziyaran Qudus suna tawafin wannan dutsen idan sun yi tawafin sa bayan sun gama sannan kuma sai su je ayi musu azumi suna da awa cewa wai ana ganin sawun annabi Muhammad akan dutsen wannan da'awa bata inganta a sunnar annabi Muhammad ba kuma babu hujja akan cewa annabi ya hau kan wannan dutse ne kafin aka yi mi'raji da shi zuwa saman bakwai shi dai abinda manzon Allah ya faɗa shi ne bayan ya gama sallah a cikin masallaci sai aka tafi da shi saman bakwai shin a cikin masallacin ne a waje ne babu nassi da ya tabbata daga bakin annabi Muhammad mutane suna da'awa cewa wannan dutsen shine tsakiyar duniya suna da awar cewa wannan dutsen yana da daraja daidai da Al-Hajarul Aswad wanda ke jikin ɗakin Ka'aba waɗannan wato aqidu ne na jahilci wanda ba su da asali daga sunnar manzon Allah don haka duk mutumin da zai ziyarci Qudus sai ya kiyaye kar ka yadda ka yi tawafin wannan dutse kar ka yadda ka shafa jikin wannan dutse kada ka yarda ka sumbaci wannan dutsen wannan abu ya keɓanta ne kawai ga ɗakin Ka'aba Ka'aba ce kadai ake tawafinta Al-Hajarul Aswad da yake jikin Ka'aba da rukunul yamani su kadai ake taba jikinsu hadisi ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sannan Al-Hajarul Aswad da yake jikin Ka'aba shi kadai ake sumbata banda shi babu wani dutse a duniya da aka ce ka sumbace shi yana da kyau jama'a su mai da hankali ziyaran Qudus ibada ne amma fa in ka ziyarta to tabbata ka kiyaye ibadan da ya kamata a yi a wurin nan akwai bambanci tsakanin Qudus da masallacin Ka'aba da masallacin Annabi Muhammad masallacin Ka'aba da masallacin Madina ana kira su harami masallacin Makka yana da hurumi masallacin Madina yana da hurumi amma masallacin Qudus ba shi da hurumi saboda haka ba a kiran sa harami laysa haraman Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin Al-Manar al-Munir shafi na 87 yace lam yarid dalilun fil kitabi wala fis sunna li fadilati sakhra babu wani hadisi da ya taho imma a ayar al-Qur'ani imma dalilin ya zo cikin al-Qur'ani ko a sunnar annabi Muhammad akan cewa wannan dutsen yana da wata falala babu kullu hadisin fi sakharati fa huwa kadhbun muftara duk wani hadisi da ka karanta game da falalan wannan dutsen da ake kira sa dome of the rock to ba shi da asali bai inganta ba Ibn al-Qayyim yace kiran ƙarya aka yi ma annabi Muhammad akwai hadisai da dama waɗanda zaka ci karo da su suna maganan falalan wannan dutse kamar misali akwai riwaya ta Ibn Majah حديثي ندبوك ودليل خدودها مسند شدة الإمام الحاكم أشكين المستدرك مجلد نقضيشا في ندليل إشيرين أقويكم رواية الإمام الترمذي حديثي ندليل تقود السبعين دبوكوي أقوي رواية الإمام النسائي حديثي ندبوه ودليل ترى دتلاتين دبير وي النبي أتي الصخرة من الجنة والنندوزا ينشكين دوازو الجنة كوكا سامو أنتي duk wani rafi na duniya to yana ƙuƙugowa ne daga wannan dutse ko kuma ka samu hadisi an ce dutsen yana kan wani rafi ne na aljanna ko ka samu hadisi an ce wannan dutsen a kansa ne za a tara mutane a ranar tashin kiyama ilayhi ardul mahshar wal manshar hadisin yana da rauni duba ta'if sunan ibn majah hadisi na 298 don haka duk wani hadisi da ke magana akan falalan wannan dutse bai inganta daga annabi Muhammad ba don haka dome of the rock ba shi da ma'ana ga rayuwar musulunci yana da kyau jama'a su gane kai tambaya ina masallacin Qudus yake yahudawa suna da sharrin gaske sai da suka yi dabara da duk za su yi dabara shin sun hada baki ne da kafafen labarai na duniya koya abin yake sai Allah sai da aka wayi gari kusan sassan duniya akasarin musulmai sun dauka dome of the rock shine asalin masallacin Qudus alhali kuma ba haka bane. Shi wannan dome of the rock din shine alqiblan yahud, don haka mu mai da hankali cewar ai malaman farko su suka gina, misali Abdul Malik bin Marwan, tsakaninsa da manzon Allah shekara 55 din kadai shi ya fara gina kubba akan wannan dutsen. Wannan yana gwada cewa dutsen yana da daraja. La lam yaf'al zalika sahaba wala tabi'un, annabi bai yi ba, sahabbansa ba su yi ba, tabi'ai ba su yi ba, babu aya babu hadisi ya za a yi wannan dutsen ya samu daraja. Saboda haka dan wani mutum daga cikin shugabannin musulmai na farko ya aikata wani aiki, aikinsa bai zama ibada, aikinsa bai zama hujja, sannan ba a taɓa samun wani sahabi ko wani tabi'i ya ziyarci masallacin Uhud ya tafi kan wannan dutse ya shafa shi saboda samun albarka ba. Ga Abdullah bin Umar, dan sayyiduna Umar radiyallahu anhu ba.